بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta Asabar. A yau muna 7 ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1445, wanda ya daidai da 13 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 3 a cikin wannan littafi na Talkhis sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، واللفر الشيخ محمد بن محمد ناصر الدين الألباني الله مدعوك تنسد كي مشرحما. لقونا مجلسي من البركة أنا مسلات عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لكن أمقوان رلوان قتس أنا تشكنغر بوتي. إذن بمنتابة درس منساتين ديوتي منسيا كاريشان بابي نفركو، inda malam yayi mana bayani akan wajibcin fuskantar alƙibla a lokacin da mutum zai yi sallah. Istiqbalul Ka'aba, wajibcin fuskantar alƙibla, inda muka ji cewa wajibi ne ga dukkanin wanda zai yi sallah, sawa'un wannan sallan ta farilla ce ko ta nafila, to wajibi ne akan shi ya fuskanci alƙibla a duk inda yake. Sai dai mun ji cewa wajibcin yana faduwa akan wanda yake filin yaki, wanda yake salatul khauf, wanda mun yi bayani akan shi a satin da ya wuce. Ana tsananin yaki za a yi sallah, to a wannan lokaci fuskantar alqibla ya fadi akan waɗannan masallata. Sannan wanda yake mara lafiya, ko wanda yake tafiya a cikin jirgin ruwa ko jirgin sama ko a cikin mota, idan yana tsoron fitan lokaci, mun ji cewa wanda yake son ya yi nafila ko wuturi, yana tafiya akan abun hawansa, to yana da dama da zai yi sallah koda ko ba alƙibla yake kallo ba. Sai dai muka ji cewa in dama ta samu, ana so ya tsaida dabbansa ko abun hawansa ya fuskanci alƙibla lokacin da zai kabbaran harama, sannan kuma ya juya ya ci gaba da fuskantar duk inda zai yake so ya isa. Sannan malamin mana bayani akan cewa duk wanda yake wato gaba da gaba da ɗakin Ka'aba, ga shiga ɗakin Ka'aba, to wajibi ne akan sa ya fuskanci ainihin ɗakin Ka'aba. Amma wanda kuma ba ɗakin Ka'abar yake kallo kai tsaye ba, to shi kildadu zai yi ya ga ina ne jihar da ɗakin Ka'aban take, ma'ana ina ne fuskan da ɗakin Ka'aban take, sai ya kalli nan. Sawa'un ya dace da ɗakin Ka'aban kai tsaye ko ya ɗan karkace ko ya bauɗe, wannan ya yi daidai. Illa iyaka ana so a yi ta haƙiƙi, a yi iya bakin ƙoƙari wajen tabbatar da cewa duk inda za a yi alƙibla, ko a masallaci ko a gida, duk inda za a kalli alƙibla,
to zama cewa ai iya bakin kokari na gani an bincika cewa yayi daidai ko yayi kusa sosai da dakin Kaaba.
Sannan malai mana bayani akan hukuncin wanda yayi sallah yana kallon wani waje ba alkibla ba bisa kuskure, saboda wato dimuwa ko rashin sani bayan yayi kokari yayi kildadu to sallansa tayi, babu kuma ramako akan sa koda ya idar da sallah. Idan wani yazo yace masa nan ba ita ce alkibla ba a lokacin yana cikin sallah, malai yace to zai juya ya fuskanci inda alkiblan take kuma sallansa tayi. To wannan shine abin da muka tsaya akan shi a satin da ya wuce. Muna roƙon Allah madaukakin sarki mana jagora cin abin da zamu ci gaba. Fasali na biyu shine malam yace alqiyam, hukuncin tsayuwa a lokacin da za a yi sallah. Tunda mun ji a satin da ya wuce a wancan babu mun ji cewa ashe dole ne in mutun zai yi sallah ya fuskanci alqibla. To yanzu bayan mutun ya fuskanci alqibla, abu na gaba shine alqiyam, shine tsayuwa. Mutum ya tsaya a tsaye yayi sallan nan a tsaye. Yin sallan nan a tsaye malam yace wajibu alaihi an yusalli qa'iman, wajibi ne a kansa yayi sallah a tsaye. Wa huwa rukunin, yin sallah a tsaye rukuni ne, wannan wajibi ne. Ayoyin alqur'ani da kuma nassoshi da suka zo suna bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallah sun tabbatar da cewa sallah ta farilla dole ne a yi ta a tsaye, dole ne a yi ta a tsaye. Wannan shine ainihin hukunci. Allah madaukakin sarki yana cewa hafizu ala salawati was salati alwusta, sai ce wa qumu lillahi qaniti. Allah ya ce ku tsayu dan Allah in za ku yi sallah, ku tsayu saboda Allah, qanitin kuna masu shiru. Kaga sai Allah ya ce ku tsaya, bai ce a yi shi a zaune ko a sunkuye ba, sai ya ce a tsayu, amma kuma in an tsayin kuma a yi shiru. Kaga kenan ashe sallah yin ta a tsaye menene? Dole ne, wajibi ne, wajibi ne yin ta a tsaye. Ga ka duk sahabban da suka rawaito abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na sallah, sallan farilla, to suna rawaito cewa annabi yayi sallan farilla ne a tsaye, in banda wasu wanda aka dauke musu wanda zamu ji su insha Allah tabaraka wa ta'ala. Daka kamar yadda yazo a cikin hadisin Imam al-Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabinsa Imran ibn Husain, yace da shi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb. Annabi yace da shi kai sallah a tsaye, in ba za ka iya ba kai a zaune, in ba za ka iya ba kai a kwance. Amma dai ainihin hukuncin shine ne, shine yin ta a tsaye, shine ainihin hukuncin, shine yin ta a tsaye. Al-Imam Ibn Abdul Barr a cikin littafin sa At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Masanid, Allah ya mishi rahama, yake cewa wa qad ajma'a al-ulama ala anna al-qiyam fi salati al-fariidati fardun wajibun ala kulli sahihin qadirun alayh, ala kulli sahihin qadirin alayh. Yace malamai dukkaninsu sun yi ijma'i, duk malamai sun yi ittifaqi, ba sabani tsakanin malamai, cewa sallan farilla wajibi ne, dole ne a yi ta a tsaye ga dukkanin mutumin da yake lafiyayye kuma wanda yake da daman tsayuwa din. La yujizihi ghairu zalika in kana munfaridan aw imaman, yin sallan a wani yanayi ba a tsaye ba a lokacin da mutum yake lafiyayye kuma me yana da daman yayi ta a tsaye din, to yin sallah a wani yanayin da ba a tsaye ba bai wadatar ba, sawa'un yana sallan nan shi kadai ne ko kuma shine liman, mana liman ne shi ko yana sallan shi kadai ne ko ma kuma mamu ne shi. Kaga dai ai dole duk wanda zai sallah ba zai fita daga wannan matakin uku ba, ko dai shine liman yana jan wasu ko kuma mamu ne shi ana jan shi ko kuma me, ko yana sallan shi kadai. Daka a dukkan wannan matakai guda uku din wajibi ne, dole ne akan mutum yayi sallah, yayi sallah a tsaye. Saboda haka salloli guda biyar din nan, sallan azhar, la'asr, maghriba, isha da kuma sallar asuba, wajibi ne a yi shi a tsaye. Al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin tafsirin sa Zadul Masir
da yazo fassara ayan da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin sai ce al muradu bil qiyam al qiyamu fi ssala yace fa fihi amnun bil qiyami fi ssala a cikin wannan akwai umarni cewa in za a yi sallah to a yi shi a tsaye qanitin ya'ani qa'iina ku tsayu qanitin yana nufin cewa kuna masu biyayya ma Allah ku sallama ku mika wuya ma Allah kuma ku yi ta a tsaye fa yashmalu hadha ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa anhu fi amril qiyami fi ssala yace wannan ya kunshi yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya akan duk abin da yazo daga gare shi na tsayuwa in za a yi sallah min khushu'in ya shafi khushu'i kaga an tsaya za a yi sallah to ana so a yi khushu'i kuma a ciki wa adami kalamin sannan ba magana a yi shiru wa tumi'inan a kuma nutsu a yi sallan nan cikin nutsuwa wa ada'in lis-sala ala al-hay'ati allati amara Allah biha subhanahu wa ta'ala da kuma yin sallah a bisa fuska ko yanayi da Allah madaukakin sarki yayi umarni wa aslamana iyaha rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wad dalilu ala alqiyami ma alqudrati min as-sunnah dalili ko inji malan yace akan duk wanda zai yake da daman yayi sallah a tsaye dole ne yayi shine qauluhu sallallahu alaihi wasallama li imran ibn husayn shine fadin annabi da yace ma imran ibn husayn salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jamb annabi ce da shi kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba a zaune in ba za ka iya ba a kwance a kishin gide almuhim dai kaga ainihin hukuncin shine me sallah a tsaye wannan shine ainihin hukuncin to malam sai ya ce wa huwa rukunin yin sallah a tsaye rukuni ne wajibi ne dole ne wajibi ne sai ce illa ala sai dai akwai wasu wanda wannan rukunin ya fada akan su to kafin mu je zuwa ga wanda rukunin ya fada akan su tunda mun ji sallah wannan tsayuwa a cikin sallah rukuni ne in ba ku manta ba kuma a cikin mukaddimar da muka karanta malam ya kawo mana cewa rukuni shine abinda in ba a same shi ba abu bai yiwu ba amma kuma yana cikin sa ne ai mun ji bambancin sa da sharadi shi sharadi in ba a same shi ba bai yiwu ba amma daga waje ake samun sa shi ko rukuni in ba a same shi ba ibada ba ta yiwu ba amma ana samun shi ne ana samun shi daga ciki to kaga tsayuwa a sallah ai yana cikin sallah ne sai an shiga sallah kafin ake fara batun tsayuwa a cikin sallah din to malam sai ya ce tsayuwa a cikin sallah rukuni ne kenan in ba a same shi ba sallah ba ta yi me sallah ba ta yi ba to ina hukuncin wanda ya bar rukuni a cikin sallah ba ma batun tsayuwa a sallah ba duk wani rukuni domin idan mun ji hukuncin sa wannan zai sa duk wani abun da zamu ji nan gaba cewa kaza rukuni ne kaza rukuni ne to zamu fahimci ga hukuncin wanda ya bashi ba sai mun sake maimaita shi ba na farko malamai suka ce duk wanda ya bar rukuni a cikin sallah to ba zai fita daga cikin wannan karkasuwan ba na farko shine tarkuhu amdan ya zama da gangan ya bar rukunin haka kawai yake yi haka kurin da gangan to duk wanda ya haka malamai su kai ittifaki cewa sallansa ta baci sallansa babu ita kamar mutum ya kiyi rukuwa cikin sallah kaga rukuwa ai rukuni ne mutum ya kiyi rukuwa a sallah bisa ganganci to wannan sallar babu ita sallan bata yi ba ittifaqan malamai sun ittifaki cewa sallan bata yi ba na biyu akwai tarkuhu sahwan aw jahalan wanda ya bar rukunin bisa rafkanuwa ko rashin sani ya bar rukunin bisa rafkanuwa ko rashin sani to shine malamai suka ce in amkana tadarukuhu wal itanu bihi wajaba bil ittifaq in akwai dama da za a dawo da wannan rukunin a sake maimaita ta to ya zama dole ai idan mutum misali ya yunkura ya tafi sujjada yana gama fatiha yayi sura sai tafi sujjada ba tare da yayi me ba tare da yayi ruku'u ba to kage yanzu yana da damar me zai dawo ya sake maimaita wannan a ruku'un nashi da bai yi ba daka zai dawo ya maimaita wannan ruku'un in ya idar da sallah kuma zai yi sujjada sujudu sahwi saboda an samu me an samu karin kabbara a cikin sallan sa kage yanzu rafkanuwa yayi to in akwai daman a dawo a sake a dawo a aikata abinda aka yi rafkanuwan nan to wannan dole ne fa in lam yakun fa in lam yumkin tadarukuhu fasadat salatuhu indal hanafiya in babu dama misali sai da yaje ta hiyan karshe sai tuna fa a raka'a ta biyu ko ta uku bai yi me bai ruku'u ba to malaman hanafiya suka ce sallan sa ta baci naka zai yanke ta ya sake sabu amma jumhurin malamai abinda mafiya yawan malamai suka tafi akai shine wannan raka'an da aka bar rukunin a cikin ta to za a sake ta wannan raka'ar za a sake ta sai dai in abinda ya manta din kabbaran harama ne kaga tun farko bai maki sallan ki ba kenan dan haka duk abinda ya yi a sallan babu shi zai sake ta amma in wani rukuni ne da ba kabbaran harama ba to wannan raka'an da ya samu rafkaruwa a cikin ta to wannan shine abinda zai sake wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi akai amma malaman hanafiya suka tafi akan cewa sallan sa ta baci to kaga bisa ga wannan zamu daura duk wani rukuni in mun ji zamu fahimci ashe na farko duk wanda ya bar shi da gangan bai da sallah wanda ya bar shi bisa rafkanuwa ko rashin sani in akwai daman ya yi shi to zai yi shi in babu dama kuma zai maimaita wannan raka'a muna fahimta na'am to saboda haka sai malam yace shi tsayuwa a sallah rukuni ne kenan duk wanda ya bar shi da gangan bai da sallah sai yace illa ala kaga anan kenan yanzu zamu fahimci duk wanda yayi sallah a zaune kaga sallan gaba ɗaya ta baci saboda duka rakoyin a zaune yayi su kaga an ce a maimaita duk raka'an da aka bar rukunin ko bisa rafkanuwa in yayi da gangan dama bai da sallah in rafkanuwa ne yayi sallolin duka a zaune kaga sallan gaba ɗaya ta baci balle ma ai abu ne mai wuya a ce rafkanuwan mutum ta yi nisan da har zai yi rafkanuwa ya sallah a zaune matsalolin sun yawa kenan to wanda wajabcin yin sallah a tsaye ya fada a kansa na farko malam ya ce al-musalli salatul khawf wal qitali shadid wanda yake sallan tsoro salatul khawf in ba ku manta ba mun yi bayanin shi a satin da ya wuce yadda ake sallah a filin yaki to wanda yake wannan sallan to shi yin sallan a tsaye ya fada a kansa fa yajuzu lahu an yusalli rakiban zai iya yin sallansa akan abun hawa zai yi sallan shi akan abun hawa yana gaba da gaba da kafirai yana sarransu suna sarransu amma yana ne yana sallah wal maridul ajiz anil qiyam da kuma marar lafiya wanda ba zai yi yayi sallan nan a tsaye ba fa yusalli jalisan inistaba'a in zai yi sai yayi sallan nan a zaune wa illa in babu dama fa ala jambi sai yayi sallan a kishin gidi kun ga game da mai yaki Allah ya ce hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin sai ce fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuna cikin tsoro kuna cikin za a yi sallan tsoro sallah a cikin yaki sai Allah ya ce to farijalan to ko ku yi sallan a tsaye akan kafafun aw rukbana ko ku yi akan abun hawa duka yayi me ya jawo aka ce yayi saboda me ana cikin tsoro ana cikin yaki fa in khiftum farijalan aw rukbana saboda haka malam yace wal maridul ajiz anil qiyam, da mara lafiya wanda ba zai iya tsayuwa ba, fa yusalli jalisan in istaba'a, in zai yu to yayi sallan sa a tsaye a zaune, wa illa fa ala janbin, in hakan ba zai yu ba kuma yayi sallan sa a me a kishin gide, kamar yadda muka ji hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ma sahabin sa a Imran ibn Husayn, yace da shi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin, ce in zai yu kai sallah a zauni a tsaye, in ba zai yu ba kai a zauni, in ba zai yu ba kai me kai a kishin gide. Sannan Imran ibn Husayn yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yayi sallah a zauni, fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace man salla qa'iman fa huwa afdal, duk wanda yayi sallah a tsaye to wannan shine mafi falala, amma salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'id, wanda ya salla a zaune yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye. Zamu yi bayanin me wannan yake nufi insha Allah. Waman salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, waman salla na'iman, duk wanda ya salla a kishin gide falahu nisfu ajril qa'id, shi kuma yana da rabin ladan wanda ya salla a zaune. Zamu yi bayani akan wani salla ake nufi. To malamai suka ce al muradu bihi al marid, wanda ake nufi shine maran lafiya. Maran lafiya in mutum yayi sallah a tsaye kaga yana da cikakken lada kenan, in yayi sallah a zaune saboda rashin lafiya to sai wasu malamai suka ce yana da rabin ladan wanda yayi sallah a me, wanda yayi sallah a tsaye. In yayi sallah a kishin gide yana da rabin ladan wanda yayi sallah a zaune. Wasu malamai sai suka ce a'a, wannan hadisin ba akan maran lafiya yake magana ba, saboda maran lafiya ai ba shi ya daura makansa ba, lalura ce da Allah ya kawo masa. Allah kuma ya bada dama, galibi akwai ka'ida ta usulul fiqh da malamai suka ce ad-dararu yuzal wal mashaqqatu tajlibu taysir, duk wani abun da yake na cutarwa ne in zai yu a gusar da shi ana gusar da shi, sannan wahala abu in yayi nauyi to yana jawo a kawo sauki, yana jawo sauki. Sallan a tsaye dole ne, to amma tunda sallan a tsaye za ta yi mishi nauyi ba zai iya ba, yanzu ya samu me, ya samu sauki, shine yayi sallah, yayi sallah a zauni. Shine Sheikh Nasiruddin Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'adi a littafin sa Usulul Fiqh, manzumatu Usulul Fiqh, yana cewa wa min qawa'id ash-shari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'sir, da daga cikin ka'idoji na shari'a shine sauƙaƙawa a dukkanin al'amarin da tsanantawa ya shigo ciki, dukkanin al'abun da tsanantawa ya shigo ciki to ana samun sauki a lokacin. Wa kullu mahzurin min ad-darura bi qadari ma tahtajuhu ad-darura, duk abinda aka ce an daga ma mutum kafa saboda lalura to gurgurdan yadda laluransa take da bukata ne. Walaysa wajibun bila qatidar, babu wajibci in ba da manyi. Wala muharramun ma aqtirar, babu haramci illa lura ta sa dole ayi. Me yake nufi shine abu ne aka ce kaza dole ne ayi shi to amma babu daman ayi shi, to yanzu hukuncin ya me, hukuncin ya fadi, wajibcin ya fadi, kaza ne aka ce haram ne ayi shi to amma yanzu ya kama fa shine iya hanya iya mafita, to yanzu haramcin ya fadi. Kamar misali anan kaga tsayuwa a sallah dole ne, rukuni ne, to amma damar a tsayu a sallan babu shi, yanzu sai ayi me, sai ayi shi a zaune. Kamar misali fitowa sallan jami'i ai dole ne, wajibi ne, to amma da aka samu lokacin da cuta ta shigo wanda ana gani an yi cuɗanya da mutane, cutan tana iya shafa, wane ya shafa daga wane, kaga wajibin fitowa sallan jami'i yanzu ya faɗi, sai kowa ya sallah a gida. An zo lokacin sallah ya yi, ga ruwa ana ruwa, to wajibin fitowa sallan jami'i ya faɗi akan mutum, ya faɗi. Shi yasa aka ce ladan ma in ya zo kiran sallah wajen hayya ala salah hayya ala falah, sai ya cire su, sai ya ce ala sallu fil rihal, ala sallu fil rihal, jama'a kowa ya sallah a gida, kowa ya salla a gida. Wannan ita ce shari'a, kaga shari'a gidan sauki domin in har aka ce hayya ala salatu kira akai dole a amsa kenan to shi yasa in ana ruwa ko wani uzurin da ya kai ai sallah a gida to ba a kiran sallah a ce hayya ala salah hayya ala falah sai a shafe ta sai a kira ta da ala sallu fi rihal da sauran nau'ukan ruwayoyin da suka zo akan haka irin sallu fi buyutukum kamar yadda zo a cikin littattafai na hadithi sahih bukhari muwatta ta imam malik da sauran littattafan malamai Allah ya musu rahama to kaga nan wajibci ne amma aka sauke shi saboda me saboda lalura kamar yadda akwai inda haramci yake fadi saboda lalura misali kowa ya san cin mushi haram ne haka ne ko shan jini haram ne amma sai mutun ya tsinci kansa a inda ba yadda ya iya abin da yake da shi shine ga mushin kaza nan dole shi zai ci ko ya mutu to in yaki ci ya mutu Ibn Taymiyyah yace ya kashe kansa saboda haka yanzu wannan mushin kazan haka nan zai fige ta ya zauna ya cinye ta saboda me saboda yanzu lalura ce shi yasa Allah ma da ya jero dabbobin da ya haramta sai ya ce fa man tulla ghayra ba'in wala 'adin fala isma alai falam fa man tulla fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim duk wanda ya kai makura lalura ta sa dole ba da gangan yayi da niyan ya saba ma Allah ba to babu laifi a kansa amma sai ya ce wa kullu mahzurin ma'a darura duk wani abinda aka dauke maka haramcinsa ko aka dauke maka wajibcinsa saboda larura to uzurin da kake da shi bi kadari ma ta taji gud darura gurgudan abinda laruran take da bukata ne yanzu baka da lafiya laruran ka ta rashin lafiya tana bukatar a dauke maka sallah a tsaye ya kace kai a zaune ko a kishin gide so daga lokacin da ka warke wannan laruran ta yi ne ta kau da ka uzurin ma ya kau ka samu kanka inda dole mushin zaka ci yanzu ka ci ka koshi jikinka ya dawo lafiyar ka kare yanzu ka dawo zam to ba za ka yi guzuri ba ka ce a to tunda Allah ya tunda yanzu an halatta mun yanzu na ci na koshi ga kuma sauran guda uku nan kan ne asaran su ko ka ce bari in yi guzuri saboda wata kila a gaba ina iya samun kaza babu wannan iya lalurinka na yanzu shine ka ci to shikenan ba guzuri karka ce hala ba mamaki kafin da isa inda nake kare jin yunwa saboda haka malamai sai suka ce to wannan hadisin ba yana magana ne akan marar lafiya ba sai suka ce abinda hadisin yake magana akai yana magana ne akan sallar nafila akan sallar nafila domin ita sallar nafila sallar an ce ta nafila ce to mutum yana da zabi ko yayi ta tsaye ko yayi ta a zaune amma ba dole ne yayi ta a ne ba dole ne yayi ta a tsaye ba dalili akan haka kuma shine hadisin Imran ibn Hussein da yace na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama game da mutumin da yake sallah a zaune mun ji hadisin yace in yayi a tsaye ya bi falla in yayi a zaune yana da rabin ladan wanda ya sallah a tsaye sannan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Bukhari da Muslim yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallar nafila akan abun hawansa in yana a halin tafiya to yakan yi sallar nafila akan abun hawansa kaga yin sallah a tsaye ba dole bane ga wanda yake bi ga wanda yake sallar nafila saboda haka zai iya yi in ya ga dama yayi sallar sa a tsaye in ya ga dama kuma yayi sallar sa a me yayi sallar sa a zaune wannan yana da zabi saboda haka wannan hadisin yana nuna maka duk wanda zai yi sallar nafilan ma to in yayi sallah a tsaye yafi falala in yayi a zaune yana da rabin ladan wanda yayi a tsaye in yayi a kishin gida yana da rabin ladan wanda yayi a zaune to shine wannan hadisin yana magana ne akan wanda yake sallar nafila da haka mallan yace fa yusalli jalisan in istaba'a wanda bai da lafiya to zai yi sallah a zaune in ya samu dama wa illa fa ala janbin in ba dama kuma yayi shi ami yayi shi a kishin gidi to saboda haka malamai suka ce wannan yana daga cikin sassaucin da musulunci yake ma mutane. Allah ya ce ya ma dama yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah bai son ku da wahala, Allah yana son ku da sauki. Kaga Allah sai ya kawo mana sauki. Aka ce sallar in ba da man yin ta a tsaye ayi ta a zaune, in babu dama ayi ta a me ayi ta a kishin gide. Malam sai ya ce wal mutanaffil, wanda yake nafila, wanda yake sallar nafila, fa alai falahu an yusalli raqiban, zai iya yin sallah yana kan abun hawa, au qa'idan, ko a zaune insha'a in ya ga dama, wayarka'a wa yasjuda ima'an bi ra'sihi, in zai yi ruku'u ko sujada to zai yi ima'i ne da kansa, zai yi ishara ne da kansa. Kaga mutum na zaune zai ruku'u, ai yanzu zai sunkuyar da kansa ne, alamar me? Alamar ya tafi ruku'u kenan. Wa kadhalika al-marid, haka nan marar lafiya, wa yaj'alu sujudahu akhfada min ruku'ihi, sai ya sanya sujjadansa ta zama tana kasa da me? Tana kasa da ruku'unsa. Kansa in zai yi sujjada sai zama sujjadar tana kasa da ruku'unsa. To zaman da mutum zai yi in zai yi sallah saboda uzuri, zama ne wanda zai yi zaman da ake kiran shi da zama na tarabbu, zaman tarabbu, kamar yadda irin wannan zaman ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sahabbansa. Shine malamai suka ce zaman da yafi shine irin zaman da ake yi a zaman tahiya. Wannan na farko kenan, zaman da ake yi a zaman tahiya shine mutum ya shimfida wato a kafansa ya zauna akan kafafuwansa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda zamu ji bayani akan yadda ake zaman tahiya a gaba insha Allah. Irin zaman da ake akan zaman tahiya na farko, mutum ya zauna akan kafansa ta hagu, ya kafe kafansa ta dama, to irin zaman da zai yi a sallah kenan. In hakan bai yiwu ba kuma, to shine sai ya tarabbu'i, wannan zama na tarabbu'i shine zaman da Bahaushe ke kiran shi da zaman cintuwo. Mun fahimci zaman cintuwo ai, yayi zaman cintuwo, misali zaman da wannan dan uwaye, kaga wannan shine zaman cintuwo. To wannan sai ya zauna a haka din. So idan haka kuma bai yiwu ba, sai ya miƙe kafafuwansa. To miƙe kafafuwa a sallah kuma wannan uzuri ya kai ƙarshe kenan. Misali ko akwai ciwo a kafar, wanda kaga ba zai nan nade kafan ba kuma zai iya zauna akan kafar ba, to yanzu iya abin da zai yi shine me? Shine ya miƙe kafar. To wannan yana da uzuri kenan. To bayan zama kuma sai kuma wanda aka bashi dama yayi sallah a kishin gidi. Idan uzuri ya kama dole za a yi sallah a kishin gidi, sawa'un a sallan fadilla ne ko sallan nafila ne. In zaman ba zai yiwu ba, in zaman ba zai yiwu ba, kamar yadda a da yawan malamai sun tafi akan cewa hatta sallan nafila ba a taba rawaitowa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallan nafila a kwance ba, ba a taba rawaitowa ba. Sai dai malamai suka ce hadisin can da muka ji cewa wanda ya sallah a kishin gidi yana da rabin ladan wanda ya sallah a zaune. Malamai suka ce shin wannan ya isa hujja mutum ya yi sallah a kishin gidi? Ibn Hazm al-Zahiri Allah ya masa rahama a cikin littafinsa Al-Muhalla ya ce wannan ya ishe shi hujja. Ibn Uthaymeen a cikin Sharhul Mumti ya ce wannan ya ishe shi hujja. Wannan ya yi shi hujja, mutum yana iya yin sallah a kishin gidi, sallar nafila. To amma tunda ba a rawaito annabi ya yi ba, kaga hakan tunda annabin ya ba da dama a yi, kuma malamai sun tabbatar da ingancin hadisin, to wannan ba zai hana a yi ba tunda annabin ya ce a yi. Dama sunna mun ji a muqaddima a yi, ana samo ta ne ta hanya uku, ko dai annabi ya yi ko ya ce a yi ko an yi a gaban shi bai hana ba. Saboda haka malamai suka tafi akan cewa yana iya yi din. To yadda zai kwanta din shine ana so ya kwanta a bisa gefensa na dama yana kallon alƙibla, wannan shine yadda ake so ya kwanta mafi falala kenan. ya kwanta a bangaren sa na dama yana kuma kallon ni yana kallon alƙibla kage yanzu kamar na juya na kalli gaban nan haka zan yi kwanta a bangare na na dama ina kallon alƙibla in hakan bai yu ba to sai ya kwanta a bangaren hagu in hakan bai yu ba sai ya duk iya kwanci yanda ya sawwaka masa yawan kamar dama akwai ciwo ko wani dalilin da ba zai sa ya kwanta a bangaren daman ba to sai ya duk iya kwanci yanda zai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha iya abinda zai iya kenan amma an fi so a kwantar da shi ta bangaren dama saboda hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallam yace take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yujibu tayammun fitan ulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi wa fi shanihi kulli annabi ya kasance yin abu da dama yana burge shi a tsarginsa da sa takalminsa da taje kansa da duk abin da zai annabi yana son ya ga an yi abu da dama sannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bacci mutun zai in zai kwanta ana son ya kwanta a bangaren dama wannan shine mafi falala in yana bacci ya jujjuya kuma duk inda ya juya wannan babu laifi amma abin da yake so shine lokacin da zai kwanta din ya zama ya kwanta a gefansa na bangaren dama wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda haka malam yace mutumin da yake a sallar nafila to shi ma an bashi dama in ya ga dama zai iya yin sallah a zauni ko kuma yayin sallah akan abun hawa sai malam yace wala yajuzu lil musalli jalisan baya halatta ga wanda zai yi sallah a zauni an yad'a shay'an 'alal ardi marfu'an yasjudu alai ya daura wani abu mai tudu akan kasa saboda ya dinga sa goshin sa akai wanda zai yi sallah a zauni bai halatta ya samu wani abu mai tudu yace bari ya dinga sa goshin sa akai ba wa innama yaj'alu sujudahu akhfada min ruku'ihi abinda zai shine ya sa sujjadan sa tayi kasa da ruku'un sa idza kana la yastati'u an yubashira al-ardha bi jibhatihi in ya kasance ba zai iya sa goshin sa a kasa ba in goshin sa ba zai iya isa kasa ba to ba zai dauko wani abu mai tudu yace bari in dinga yin sujjada akai ba domin ka'ida ta sujjada goshi a kasa ake sashi goshi ana sashi ne a kasa kage yanzu kamar mutum bai da lafiya za a sanya shi ya zauna a kan kujera ko wani abu makamanci haka yanzu ba zai dauko kalan wannan table din yace zai sujjada ne sa goshin sa akai ba abinda zai yi shine in zai yi ruku'u sai ya sunkuyar da kansa ya yi ima'i in zai yi sujjada sai ya ƙara ƙasa da kansa sujjadan ya zama ta yi ƙasa da me ta yi ƙasa da ruku'unsa amma ba zai sa a goshinsa akan wani abu mai tudu ba ya ce bari ya yi sujjada a kai wannan baya halatta a gare shi kamar yadda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya gaida wani marar lafiya sai ya ganshi yana sa goshinsa akan filo yana sujjada annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki filin ya wurge da ita sai ya ce da shi a bayan ya ganshi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wannan mutumin ya sake dauko wani kara ko wani abu mai tudu saboda ya sa goshinsa akai annabi ya sake dauka ya wurge da shi sai ce da shi salli alal ardi in istabata in zaka iya kai goshin ka kasa to kai goshin ka kasa wa illa fa awmi ima'an in ba zaka iya ba to kai ima'i kai ishara waj'al sujudaka akhfada min ruku'i ka sanya sujudan ka ta zama kasa da me kasa da a wato ainihin ruku'un ka wannan shine abin da yake akan ka dan ka ba zaka daura wani abu mai tudu akan kasa ka ce zaka dinga sujjada akai ba malam yace wata juru salatul faridati fi safina as-salatu fi safinati wa ba'ira malam yana bayani akan hukuncin sallah a cikin jirgin ruwa ko jirgin sama wata juru salatul faridati fi safina malam yace ya halatta ai sallan farilla a cikin jirgin ruwa wa kadha ba'ira haka nan kuma a jirgin sama ya halatta walahu an yusalli fihi ma qa'idan wanda zai yi sallan farilla ko nafila a cikin jin a cikin jirgin ruwa ko jirgin sama yana da dama yayi sallah a zaune idza khashiya ala nafsihi suquda in yana jin tsoron kar ya fadu in yana tsoro to zai yi sallah a zaune kage yanzu wata kila ko da dai baka taba shiga jirgi ba a ce maka dai mutun ya tashi a jirgi kafa 30,000 da wani abu a sama kuma ya tsaya a tsaye akan kafansa ai abu tsoro ne dole zai tsorata ashe sa zaka ga ko wanne zai dauko maka hotonsa sai ga ya zauna akan sit din ya sanya belt ya daure jikinsa sannan ya rungume kujeran gaba saboda me saboda yana tsoron kar ya fado to in ya ji tsoron kar ya fado to yana yin sallah a zaune saboda in ya tashi zai a tsaye yana tsoro babu kushuyi a sallah kenan sallah kuma babu kushuyi kaga ita zama fanko kenan naka zai iya yin ta a zaune idza khashiya ala nafsihi suqud haka nan a jirgin ruwa ana tafiya a jirgi wata kil jirgin na tangal tangal yana can yana can yana can tunda ai shi jirgin ruwa ba kaman mota bane ba sai jirgi tafiya ba ai yana tafiya yana haka yana haka yana jujjuyawa to kaga mutun yanzu ba zai iya ya jure tsayuwa a cikin sa ake zai yi sallah ba to in yana tsoron kar garin yin sallah ya fado to sai ya samu waje ya zauna sai ya sallansa a zaune kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan sallah a cikin jirgin ruwa sai ce salli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq kai sallah a tsaye sai dai in kana tsoron nitsewa a cikin ruwa kana tsoron kar ka nitse to wannan babu laifi akan ka zaka iya yin sallah wato ainifin a cikin ruwa a zaune wannan babu laifi akan ka yace wa yajuzu an ya'tamida fi qiyamihi ala umudin aw asa likibari sinnihi aw da'fi badanihi malam yace ya halatta a gare shi yana da dama zai iya yin sallan nan a tsaye a lokacin da yake tsaye ya jingina akan wata katanga ko kuma sanda saboda girman shekaru ko raunin jiki misali shekaru sun ja ba zai yi sallan a tsaye ba to ya halatta a gare shi yayi me ya samu bango ya jingina a jiki ko ya dogara da wata sanda ya halatta a gare shi ko kuma yana jin jiri in ya tsaya yana jin kamar zai fadi to ya halatta me ya halatta a gare shi ya jingina a jikin bango ko kuma ya samu wani sandan da za ta tokare shi wannan ya halatta a gare shi aljam'u bainal qiyami wal qu'ud hadawa tsakanin tsayuwa da kuma zama yanzu mun ji dole ne a tsaya ga kuma wanda aka ba su uzurin cewa za su yi sallar ame za su yi sallar a zaune malam sai ya ce wa yajuzu an yusalli salatal layl qa'iman ya halatta ga mutun yayi sallan dare a tsaye aw qa'idan ko a zaune biduni uzrin ba tare da wani uzuri ba uzuri haka kudin ya halatta a gare shi yayi sallan a zaune ko yayi a tsaye wa an yajma'a bainahuma ya halatta a gare shi kuma ya hada tsakanin su ya halatta ya hada tsakani shine fa yusalli wa yaqra jalisan lokacin da zai kabbara to sai yayi sallan nan a zaune ya fara karatun fatiha da sura a zaune wa qubailar ruku in yazo dab da zai ruku ya qum sai ya tashi fa yaqra ma baqiya alaihi min alayati qa'iman sauran ayoyin da suka rage masa sai ya karanta su a tsaye kamar misali zai karanta ayoyi 100 to sai ya zauna ya ci ayoyi 90 a zaune saura nawa saura 10 kaga saura ne ai to sai ta shekara da sauran 10 a tsaye sai kuma yayi ruku thumma yarka'u wa yasjud yayi ruku yayi a sujjada thumma yasna'u mithla zalika fi raka'ati thaniya sannan ya maimaita irin haka a raka'a wato ainihin ta biyu to anan wannan zabin yana ga wanda yake sallah shi kadai ne jama'a wanda yake bin bayan liman to irin yadda liman yayi sallah haka zai yi sallah sai dai yana da uzuri daga koda sallan qiyamul layli ne misali cikin ramadan za a yi tahajjudi ko tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ju'ila al-imamu li utamma bi an sanya liman ne don ayi koyi da shi fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu annabi yace in liman yayi kabbara ku ba ku yi kabbara in yayi ruku'u ku yi ruku'u in yayi sujada su ku yi sujada wa idza salla qa'iman fasallu qiyaman in liman yayi sallah a tsaye kuma ku yi sallah a tsaye wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'u in liman yayi sallah a zaune to ku yi sallah a zaune kuma saboda haka wannan uzurin wannan daman yana ga wanda zai yi sallah shi kadai ne amma wanda zai bi liman to dole ne ya bi irin yadda liman yayi saboda haka in liman yayi sallah a zaune to dole ne kowa ya sallah a zaune koda sallan fadilla ce liman bai da lafiya shine ratibin liman bai da lafiya yana da daman ya fito a ce zai yi sallah a zaune kowa kuma sai ya zauna amma mafi falala shine tunda shi ba zai iya yin sallah a tsaye ba to ya matsa gefe wanda zai iya yin sallah a tsaye ya shiga ya ja mutane sallah a tsaye shi kuma ya bi sauri ya zauna wannan shine mafi falala amma in ya ga shine ratibin liman dama haƙƙin jan sallah haƙƙinsa ne sai dai ya fita a yanayinsa ta yadda ba zai iya yin sallah ba saboda wasu mutane sun zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaishe shi lokacin da bai da lafiya sai ya salla a zauni sai su suka tashi sai musu ishara da hannunsa cewa mi su zauna bayan ya idar da sallah sai ya ce wannan ɗabi'ar da kai ɗabi'an kristoci ne mutanen farisa su ne suke tsayuwa akan shugabanninsu in suna zaune saboda kan liman yana zaune kowa ya zauna in liman ya miƙe tsaye kowa ya miƙe yayi sallansa a tsaye wa idza salla qa'idan idan mutum yayi sallah a zaune jalasa mutarabbi'an to zai yi sallah ne zai zama ne mutarabbi shine zaman da muka ce zaman cin tuwo zaman bahaushe shine a Dr. Muhammad Bazmul a cikin sharhi sifati salah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito kamar yadda ya zo a cikin ainihin littafin sifati salah din kana yajlisu mutarabbi'an annabi yana zama na tarabbu'i shine ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama salla jalisan jalsatal mutarabbi annabi yayi sallah a zaune yayi zama na tarabbu'i wa huwa an yajlisa ala warakaihi wa yuthni rukbatayhi wa saqaihi fayaj'alu qadamahu al-yumna inda saqihi al-yusra aw al-qadamu al-yusra inda saqihi al-yumna shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a ƙasa sannan sai ya zama wato a diddigensa na dama tana inda ƙaurinsa na hagu yake ƙaurinsa na hagu diddigensa na hagu yana inda ƙaurinsa na dama yake kaga irin zaman da muka nuna kenan kaga in kai kallon wannan zaman zai zama wannan kafarka ta daman ta taba ƙaurinka ne na hagu wannan kafan na hagu kuma ta taba ƙaurinka na dama to irin zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake yi kenan to wannan ita ce zama mafi falala idan mutum zai yi zama a cikin sallah in uzuri ya sa zai yi sallah a zaune ko kuma zai yi sallah ta nafila zai yi ta a zaune da haka mallam yace aw ayi jalsatin ukhra yastarihu biha ko kuma duk wani zama da zai samu hutu inda ba zai takura ba akwai wanda yanzu ba zai iya kallon wannan zaman ba zai takura zai mutu to iya zaman da zai iya yi misali shine zaman da muka ce na zaman tahiyan farko ko zaman tahiya na biyu wani ma hakan ma ba zai yi masa ba in zai jima a zaune a haka zai takura sai dai ya miƙe kafa saboda watakil ko yana da lalura a kafa ko wani abu makamancin haka to duk inda dai zai masa sauki saboda sallah abinda ake so a samu nutsuwa a cikinta kaga in mutum yayi zaman da bai zama convenient ba zai dinga sallan zai zama somehow boring hakan nan sallan za ta zama masa wani iri babu daɗi sallah kuma abinda ake so kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ana so a samu khushu'i da nutsuwa a cikin sallah to in babu kuma ba za a samu nutsuwa a cikin sallah ba sannan kuma ya halatta in mutum zai yi sallah a zaune kamar wanda bai da lafiya yana so ya yi sallah a zaune watakil zaman ma in ya zauna zalla haka zai iya yunkura ko zai fadi to ya halatta gare shi ya samu bango ya jingina a jiki kamar yadda muka ji cewa in ya ga zai iya yin sallar a tsaye amma sai ya jingina a jikin bango to ya halatta yi zai iya yin sallar a tsaye amma sai ya samu wata kara ko wani sanda ya dogara a jikinsa ya halatta yi to haka nan sallar a zaune zai iya yin ta a zaune amma kuma yana bukatar ya jingina a jikin bango to ya halatta a gare shi in hakan bai yi ba kuma to sai ya yi ta a kishingide la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala ya samu dace to za mu tsaya akan wannan karshen inda malam ya mana bayani akan sallah a tsaye da kuma bayanin yadda ake hada tsakanin tsayuwa da zama insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi kan babi na gaba as-salatu fi ni'an wato sallah hukuncin sallah na takalmi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ko sakuran da muka yi Allah shi ya fi mana ba tambaya ku wa alaikum assalam tilla
tambaya na farko ne kamna sabu
na'am
anda kace mun zai sallah gobe na farko ka ba da kamai zaman tijiya na farko
na'am
amma kaman da gona san ana zaman complex kamar da shi ne da kucin canta amma ne gaba da cin karatu ka kawo shi
eh eh
wannan bi kuma da ma batun sallah wasu malamai suna hanyi kaman zaga yawanci mutane idan suna sallah ba su da lafiya ko su yi zama kamar yadda aka karantar nan wa su zauna ko a kuma sai da mutum sai ya samu kujera har yanzu ba har kaman ma wasu masallatai ma suna aji su biyu kaman makarantar
na
wasu malamai suna hanyi
haka eh to abun da ya fi falala shi ne irin wannan zaman da muka yi ishara zuwa gare shi to amma in mun ji cewa malam ya ce mana in wannan zaman bai yi ba to zai iya duk zaman da zai zama masa convenient inda zai zama ya huta tunda mun ji cewa ya halatta ya zauna ma ya kishingi ya wato ainihin jingina a jikin bango ko wani abu to haka ne in ya zama cewa inda zai ku samun nutsuwa ya yi sallah shine ya zauna akan kujera yana cikin ayi jalsatin yastarihu biha yana cikin duk sauran zaman da zai iya huta da zai iya samun nutsuwa a kai in ya ga cewa iya inda zai iya samun nutsuwa zai iya samun watakil wani uzurin sa a kafa ne so nan ne dai kafan ma ba zai yi ba abin da zai yi masa shine ya zauna ami shine ya zauna akan kujera saboda haka yana halatta a gare shi ya zama a zauna akan kujera saboda ban san wani nasi ko wani dalili wanda yazo ya togace cewa ba a yin sallah akan kujera ga wanda yake mara lafiya ba Allah ya sa mu dace kai kamar yanda ake ne a asibiti ai mara lafiya sai ga an samu kujera a gefen gadonsa sai ya zauna akan yayi sallar sa ko kuma ma yayi sallah akan gado din kaga duka ai ya shiga cikin yin sallah a zaune Allah ya sa mu dace wa alaikum salam
No. Yana fahimtar ya yi cikin gidan ko yana zunan gudunar sosai inda sila ke yi ne sai ya kai ke karu ko
kamar yadda ya yi a inda yake zaune yana salla a zaune in zai ruku'u ko sujjada ishara ce yake yi da kai zai ruku'u zai sunkuyar da kansa ai mutum yace yana so zai yi salla a zaune ai ba a ce masa dole in ya zo ruku'u sai ya tashi ya kawo ruku'u ba sai dai kamar yadda ya zo a hadithi cewa annabi yana yin haka a qiyamul layl in ya zo da ruku'u sai ya tashi tsaye sai ya ƙara sauran karatun a tsaye sai kuma ya yi ruku'u amma ya ga cewa misali sallah ce ta nafila sallah ce ta qiyamul layl iya abin da zai iya yi kenan shine ya tashi ya yi sallar nan a zaune ya ruku'un ma ya yi ta haka sujjadan ma ya yi ta haka almuhim dai kaga ko a haka dai ai ya yaki shi dan da ya tashi kuma da ya tashi yana sallah din saboda haka in zai yi a kishingide to zai iya yin ishara da kansa saboda sallah in za a yi ta a kishingide da zuciya ake yin ta gaba daya zaka ji ko dilce maka kanka kana karatu ga ka kayi kabbaran harama kayi du'a'ul istiftah ka fara karatu kana sura kana kaza to yanzu zai ji maransa cewa yadda yake kishin gidan nan to gashi na aruku saboda ka sai yayi zikirorin da ake yi a cikin ruku hakanan kuma idan sujjada zai yi amma yana da daman yana kishin gidan ya tashi ya kawo ruku kamar yanda yana da daman in yana zaune ya tashi yayi me ya kawo ruku a tsaye hakanan kuma ya sujjada duka wannan yana da wannan damar Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين